VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na hantsi yau Juma'a 27 ga watan Oktoba 2023. To bayan an sha labaran duniya, zamu leka gabas ta tsakiya inda Yahudawa da ƴan Filistinu suke kokarin rufe gawarwakin waɗanda suka mutu yayin da ake ci gaba da gwamza fada. Sannan zamu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe ta yanke kan soke zaɓuɓɓukan ƴan majalisun tarayya a jihar Plateau wanda Zainab Babaji ta haɗa mana. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu zan gabatar. Kuma a wannan makon shirin zai mai da hankali ne akan irin rawar da matasa suke takawa wajen cimma manufofin yaƙi da sauyin yanayi da kuma yadda Najeriya take kokarin shawo kan matsalar ƙarancin abinci a sakamakon fari. Amma duk wannan fa sai bayan mun ji halin da duniyar take ciki.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika da wani sako na ba sabon ba ga shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei, yana mai gargadi ga hukumomi a Tehran da a kauce ma kai hare-hare kan dakarun Amurka da ke gabas ta tsakiya, a cewar fadar White House jiya Alhamis bayan wasu jerin hare-hare kan sojojin Amurka a yankin. Akwai wani sako na kai tsaye da aka tura, a cewar mai magana da yawun fadar White House John Kirby a wani taron manema labarai, amma bai yi cikakken bayani ba. Tawagar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya dai bata ce ufan ba, bayan da aka nemi jin ta bakin ta. Jami'an gwamnatin Amurka na neman kauce ma duk wani faɗaɗɗen tashin hankali a gabas ta tsakiya bayan harin da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan nan na Oktoba, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 1,400, yawanci fararen hula. A halin da ake ciki kuma, sojojin Amurka sun kai hare-hare kan wasu wurare biyu a gabashin Siriya waɗanda dogarawan juyin juya halin Iran da ma wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da Iran ke amfani da su da asubahin yau ɗinnan Juma'a. Waɗannan hare-haren da aka yi amfani da makamai masu saita kansu wajen kaiwa, wani martani ne ga jerin hare-haren da ƙungiyoyi masu alaƙa da Iran suka kai Siriya da Iraki ranar 17 ga watan nan na Oktoba kan sojojin Amurka waɗanda akasari ba su yi nasara ba, a cewar sakataren tsaron Amurka Leo Austin a wani bayani. Babu wani abin da shugaban ƙasa ya fi baiwa fifiko kamar tsaron lafiyar sojojin Amurka, da don haka ne ma ya bayar da umarnin a kai wannan hari yau don a nuna wa duniya ƙarara cewa Amurka ba fa za ta lamunta da irin waɗannan hare-haren ba, kuma za ta kare kanta da sojojinta da kuma muradinta, a cewarsa. Da daren jiya Alhamis, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai samame ta ƙasa a zirin Gaza, inda ta da wato dama sojojin Isra'ilar ke kai hare-haren jiragen sama da take aunawa kan mayakan Hamas. Bataliyar tsaron Isra'ila ta ce samaman na wani ɗan ƙanƙanin lokaci ne, inda tankokin yaƙinta da mayakan ƙasa suka fafata da mayakan Hamas suka auna makaman ruguza tankokin yaƙi na Hamas kafin suka koma yankin ƙasar ta Isra'ila. A wannan mataki da sojojin na Isra'ila suka ɗauka, wanda shi ne karo na biyu da suke ɗaukar irinsa a tsawon kwanaki, shi ne na baya-bayan nan a kutsen da suke yi a matsayin sharar fage na shirin afkawa cikin Gaza ta ƙasa da suka sha alwashin yi. Adadin mutanen da suka mutu a Gaza zuwa yanzu dai ya kai aƙalla 700, akasari kuma mata ne da yara, cewar ma'aikatar lafiyar Gaza.
Madalla, To kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran duniya, za mu kawo muku rahoton mu na farko. A bisa sharuɗan addinin Musulunci da na Yahudawa, an buƙaci a mutunta gawar mamata, sannan a gaggauta suturta su domin yin jana'izar su. Sai dai ga mazauna zirin Gaza da kuma Isra'ila, inda ake gwabza fada, inda dubban gawarwakin mutane suke kasa kwance. Cika waɗannan sharuɗa abu ne mai kamar wuya. Gadesar Filo Hashin Gumel da fassarar rahoton Linda Greenstein daga Tel Aviv.
Akwai gawarwaki masu yawa a cikin Isra'ila da zirin Gaza. Lamarin ya fara ne da farmaki da kungiyar Hamas ta kai kan al'ummomi da dama a kudancin Isra'ila, wanda ya kashe fiye da 'yan Isra'ila 1,400, yawancin su fararen hula. Yanzu bayan shafa sama da makonni biyu, Isra'ila na kai kazamin hare-hare ta sama kan kungiyar Hamas. Jami'an kiwon lafiya na Falastina sun ce an kashe fiye da mutane 6,400 a zirin Gaza, da suka haɗa da dubban mata da ƙananan yara. A cibiyar bincike ta ƙasar Isra'ila, Darakta Chen Kugel ya ce harin Hamas ba a taɓa ganin irinsa ba.
You hardly see this kind of atrocities that you see here.
Da wuya ka ga irin wannan ta'asa da muke gani a nan. Ina da shekaru 31 da ilimin likitanci, ko ban taɓa ganin irin wani abu ba wanda ya kai girman wannan zalunci ba. Kusan gawarwakin mutane 1,000 har yanzu suna cikin kwantena masu sanyi a sansanin sojoji. A cikin waɗannan, kusan 300 ba a gano ko su waye ba. Yawancin gaggar jikin mutane da yawa sun ƙone baki ɗaya, kuma ana iya gano su da DNA ne kawai, idan ma za a iya.
We see people that only, I don't know, 1 kilogram of the body is left, and that's it.
Muna ganin bai fi kilogram ɗaya na jikin mutane kawai ya rage ba. Shikenan, saboda sun ƙone ba ɗaya, kuma wasu daga cikinsu sassan jiki ne kawai suka rage. Aiki mai wahala an tantance gawa, ana yi cikin gaggawa, musamman domin al'adar Yahudawa tana buƙatar binne mamaci cikin sauri. Tun kafin jana'izar, ana karanta addu'ar Yahudawa ga matattu Kaddish. Kan gawawwakin da za ka tattaro, ƙungiyar addinin Isra'ila da ke kwaso gawawwakin mutane don binne Yahudawa. Ga sojojin da aka kashe, akwai rukunin sojojin Isra'ila da ke da alhakin kula da gawawwaki da kuma shirya jana'izar bisa ka'idojin mutum da matattu.
There always needs to be someone with the corpse. They always need to make sure that the corpse is lying on its back.
A koyaushe akwai buƙatar a samu wani ya kasance da gawar. Kullum kuna buƙatar tabbatar da cewa gawar tana kwance a bayanta gaba ɗaya. Ba a kowane irin matsayi na rashin mutunci ba. Sai an rufe gaba ɗaya. Sai dai idan ya zama dole ga wani abu akan gawar, to sai a buɗe ta kamar main session da ake buƙata. A halin da ake ciki a Gaza, Falastiniyawa na ƙoƙarin bin tsarin shari'ar Musulunci yayin da suke fafutukar binne dubunnan mutanen da suka mutu.
They say that about 1,500 bodies are still trapped under the rubble.
Sun ce kusan gawawwaki 1,500 ne har yanzu suna makale a ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Wannan ya haɗa da yara kusan 800. Sai dai abin takaici, injinan ba su isa su yi maganin ɗimbin gidajen da aka ruguza ba. Kuma ƙarancin man fetur ya yi musu illa. Wasu daga cikin gawawwakin ma sun riga sun kwashe sama da mako guda, ana ganin sun mutu. Waɗannan gawawwakin ba za su iya zama wuri ɗaya ba, suna buƙatar a binne su cikin mutunci. Ya ce kamar yadda addinin Musulunci ya tanada, dole ne a yi wa gawawwaki wanka, a lullube su da farin kyalle, sannan masu makoki su yi addu'o'i Musulunci kafin a binne gawar. Amma saboda hare-haren da Isra'ila ta kai, yawancin gawawwakin ba su cika ba. Jamai ya ce sau da yawa ba a samun damar yi kowa kabarinsa na daban. A irin wannan lokuta, ana ajiye gawawwakin a cikin wani wuri guda, kuma a binne su tare. A rana ta 4 ko ta 5, an samu gawawwaki 10 da ke asibitin Shifa, kuma babu wata hanyar da ta dace a yi wa kowa jana'iza. A cikin addinin Yahudanci da Musulunci, akwai lokacin makoki da abokai da 'yan uwa suke zuwa yin ta'aziyya da tunawa da wanda ya rasu. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada, da dama daga ɓangarorin biyu na ci gaba da nuna alheri.
A kai da Sarfilu Hashim Gumel. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu dai ga ƙarshen labaran duniya.
To Aisha, Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya ce a wannan makon ana ci gaba da tattaunawa kan batun sako mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. Yayin da akasarin mutanen sama da 200 da Hamas ta kama ke ci gaba da kasancewa a hannunsu ko kuma ba a san halin da suke ciki ba, kuma Gaza ke dada fuskantar rashin abinci da rashin ruwa da wutar lantarki. Duniya na dada matsa lamba ma kasar ta yankin Gaf da ta taimaka a sako mutanen. Duk da yake dasawar kasar Qatar da Hamas da kuma kalaman Qatar na ranar 7 ga watan nan na Oktoba, inda ta ayyana Isra'ila a zaman wadda ke da cikakken alhakin dada tsanani da tashin hankali ke yi a yankin, ya harzuka wasu mutane a Amurka masu lura da al'amura na ganin masarautar ta Qatar a matsayin mai matukar muhimmanci wajen cimma sasanci a wannan tashin hankalin. Shugabannin Qatar sun sha taka rawa wajen sakin Isra'ila wanda aka yi garkuwa da su. Jami'an gwamnatin Qatar sun taimaka wajen shiga tsakani har aka cimma wata yarjejeniya ta yadda Hamas ta sako wasu mata biyu 'yan Isra'ila ranar 23 ga watan nan na Oktoba. 'Yan kwanaki bayan da ta kuma taimaka aka sako wata mace da diyarta wato Judith da Nathalie Ranan. Matuka jiragen yakin Ukraine sun fara koyon tukin jiragen yaki samfurin F-16 a Arizona a wurin dogarawan tsaron sararin saman Amurka da ke Arizona ɗin, wanda hakan ya dada gusar da Ukraine zuwa matakin mallakar jiragen yaki samfurin jet ɗin ƙirar Amurka, wanda Ukraine ta ce tana buƙata don kare diyaucin ƙasarta da kuma 'yan ƙasarta daga hare-haren sojojin Rasha. Jakadiyar Amurka a Ukraine, Bridget Brink, ta bayyana wannan horon da ake baiwa sojojin Ukraine ta kafar sadarwa ta X. Tana mai cewa wannan wani muhimmin fanni ne na ƙarfafa tsaron sararin saman Ukraine. Amurka na alfaharin aiki tare da ƙawayenta na Turai wajen taimaka ma Ukraine mai fama da farmaki na rashin imani daga Rasha. Wani mai magana da yawun rundunar dogarawan tsaron ƙasa wato na Amurka ya gaya ma muryar Amurka jiya Alhamis cewa bataliyar ta 162 ta dogarawan tsaron sararin saman Amurka da ke Tucson, Arizona ta fara horar da wani ɗan rukuni na matuƙa jiragen yaƙin Ukraine a wannan satin kan mataki na farko na koyon tukin F-16, inda ake kyautata zaton za a shafe watanni ana wannan horon.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe kan soke zaɓuɓɓukan 'yan majalisun tarayya a jihar Plateau da Zainab Babaji ta haɗa mana.
A ƙarshen makon jiya ne kotun ɗaukaka ƙararrakin zaɓe da ta yi zama a Abuja ta yanke hukuncin ƙarshe kan ƙara da jam'iyyun APC, Labour da PRP suka shigar kan zaɓen 'yan majalisun tarayya na shiyar arewacin jihar Plateau. Kotun ta soke zaɓen shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Simon Watkon, da kuma ɗan majalisar wakilai Musa Aga, wanda dukansu daga shiyar arewacin jihar Plateau ne kuma 'yan jam'iyyar PDP. Babban hujja da kotun ta bayar na soke zaɓen shine jam'iyyar PDP ba ta bi umarnin wata babban kotu a jihar Plateau ba, cewa su gudanar da zaɓen shugabannin jam'iyya kafin zaɓuɓɓukan fidda 'yan takarar shiga babban zaɓe. Kotun ɗaukaka ƙarar da yi ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta shirya zaɓe a wuraren da ta soke zaɓen 'yan majalisun cikin kwanaki 90. Barista Emmanuel Mensema Daki lauya ne mai zaman kansa, kuma yana cikin lauyoyin da suka gabatar da shari'ar. Ya mun ƙarin bayani kan abin da shari'ar ta kunsa.
Kotu na Kotu Fafil Abuja ta yi bincikenta ta gane cewa akwai rihoto wanda INEC ta nuna cewa PDP ta bi wannan umarni na kotu na Jos wanda aka bayar. Amma da suka zo na Abuja sai suka ce wai ba bi wannan umarnin ba. Sai suka ce tunda babu wannan for the sake of way due process a bi daidai matakai na zabe. Wato INEC an umurce ta ta koma ta yi zabe cikin kwana 90. Wanda ya nuna cewa duka political parties za su participate a wannan zabe. Ba su cire ko party guda ɗaya ba.
Hadda PDP kenan.
Hadda PDP shi yasa muka ce ma wannan hukuncin da aka bayar an ba da ita ne akan kuskure ba. Ba da ita bane akan doka domin abinda doka ta faɗa daban abinda alƙalin sun yi daban kuma wannan kotu ita ne kotu na ƙarshe babu abinda za a iya yi illa a ji a ji umarnin wannan kotu ko INEC ma karan kanta ba ta da iko ta ce za ta cire PDP.
A nan gida jihar Plateau kuwa magoya bayan jami'in ne suka shiga rudani kan umarnin da kotun ta bayar yayin da wasu ke cewa jami'iyar PDP za ta shiga zaben wasu na cewa sai dai ta jira zaben shekarar 2027. Alhaji Bashir Musan Sati shine tsohon sakataren jami'iyar APC a jihar Plateau.
Mun ji dadin wannan abin da aka yi domin abu ne wanda aka yi shi akan ka'ida a bisa tsari na doka. Maganar PDP ta shiga zabe a cikin wannan karan babu shi babu dalilinsa babu kuma abin da ya kawo shi saboda haka shauran jami'in da suke ciki su ne za su tsaya su yi zaɓuɓɓukan da aka sa. Ko da suna cewa an ce all a cikin abin. Ai baya nufin dukkan jami'u. Yanzu abin da ake cewa dukkan wayanda suke da tsarki ba wayanda ba su da tsarki ba. Yanzu in suna so su shiga sai sun koma sun bi waccan ka'ida ta kotu na farko inda aka ce su je su sake sabon zaɓe. Zaɓen nan kuma ya somo daga ward zuwa local government zuwa jiha kuma ko da INEC ta baka dama ta ce za a yi irin wannan za ta bada kwanakin da ake bayarwa a electoral act kwana 102 ne saboda haka za su dada dawowa ba su yi tsarkin ba aikin ga ba zai yiwu ba.
A bangaren PDP kuwa Mr. John Akans kakakin jami'iyar a jihar Plateau ya ce kotu ta ce dukkan jami'iyu ne za su shiga zaben.
Ina kotu ranar da aka yanka shari'a. Ni na wakilce jam'iyyar na PDP a lokacin a kotu ta ce saboda wayansu kurakurai da PDP muka yi saboda haka a je a sake zabe. An kuma ta ce a je a sake zabe kuma zaben da za a yi duka. Party da suka rajista da an rajista na su rajista party su koma a yi zaɓe da su. Ba mu san ko waye ne ya zo ya gaya musu. Amma tun da kotu ta ce akwai kuskure mun yadda za mu je mu ci mu yi zaɓen.
Kun gyara wannan kuskuren kenan?
Ai da dama kuskure abin gyara ne a yi. Kotu ta ce mun yi zaɓe mun zaɓe su amma ba mu dawo mun gaya musu cewa mun bi umarnin kotu ba. Yanzu lauyoyinmu suna kai. Duba shari'an da aka yi lauyoyinmu za su gaya mana gyaran da za mu yi.
Wannan dambarwa ce ta sanya kalamai da dama suka karaɗe kafafen sada zumunta ciki har da na wata ƙungiya ta gamayyar ƙungiyoyi 15 ne da ke kare haƙƙin 'yan adam suka fito da wata sanarwa inda suka buƙaci hukumar EFCC ta ɗauki mataki kan kotun ɗaukaka ƙararrakin zaɓen da alƙalanta. Rubutun wanda ba a tantance wanda ya yi shi ba duk da cewa gwamnatin jihar Plateau ta mai da martani kansa. Rubutun da ke ɗauke da sunan Mr. Wole Adewale a matsayin shugaba ya zargi shugaban kotun ɗaukaka ƙarar ne da cewa ta amince da naira biliyan 3 yayin da sauran alƙalan suka amince da karɓar naira miliyan 250 kan kowace ƙara da aka kai gabansu. Wani kusa a kungiyar kare haƙƙin bil'adam Mr. Gad Shamaki ya ce wannan aikin 'yan siyasa ne da ke neman rage ƙiman ƙungiyoyin da ke fafutukar 'yanci wa al'umma.
A cikin kwanaki nan mun gan judgment kashi-kashi ba Plateau State kaɗai ba but several states across the country. Kuma mun san cewa wannan judgment ɗin wayansu sun create intention wayansu sun create celebration kuma kin san zancen zuwa gaban alkali abin da ka kai gaban alkali tunanin alkali sanin alkali shi ne ke ba da judgment a kai. Don haka da a lokuta da yara ake iya ganin kaman cases biyu sun yi kama da juna amma a Kaduna da a iya ce gashi, in kin je Anambra a ce gashi, in kin je Imo a ce gashi nan, in kin zo Plateau a ce daban, ko kuma kin je Kano. But the most important thing shine cewa duk lokacin da aka ɗauki decision mutum bai gamsu da shi ba, he or she has the right to appeal.
Kuna sane da wannan kungiya kuwa wanda ta fitar da wayansu kalamai dai manya-manya game da wayannan hukunce-hukuncen.
Na tabbatar miki ba wani civil society coalition da sun san zancen good governance, accountability, the social justice, security, public safety and all of this, that has to issue on that statement. In that statement, all manners of people and suna create a national coalition. In kuma kin san coalition ko ne da kiyan mun ba tare da mu iya rubuta ni coalition mu ce Zainab the God Coalition International. Dan haka I use this opportunity in magana da babban murya cewa kar ƴan siyasa su yi discredited civil society. Free and fair election da muke magana yau a Najeriya dan ƴan civil society ne. In short, karshen ma military rule a Najeriya ƴan civil society ne suke fadan sa.
Tuni dai gwamnati jihar Plateau barista Caleb Mutfang ta bakin hadiminsa Gyangbere a wata sanarwa ya maida martani cewa ba shine ko jami'iyar PDP ta aiki kungiyar yaya ta kalaman da suka yi ba. Sanarwar ta ce waɗanda kungiyar ta kira sunayensu da suka hada da manyan alkalai da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar Plateau yunkuri ne na haddasa rikici da bata suna, don haka gwamnan ya buƙaci hukumar tsaron farin kaya ta DSS da sauran jami'an tsaro su binciko kungiyar da ta yi rubutun don fuskantar hukunci. Na ƙara komawa gumbarista Emmanuel Mensima Daki.
Tribunal da kuma Court of Appeal ya kamata ka duba lallai abin da ya faru a lokacin ranar zabe ne, ba abin da ya faru kafin zabe ba ne. Kuma kin bin umurnin kotu ba ɗaya daga cikin dalilan da ya kamata a ce an soke zabe ba ne. Ya kamata kara ya nuna cewa ni ne na ci zabe, kuma ga dalilin da ya sa ni na ci zabe. Watakila akwai ƙuri'un da ba kirga ba, ko akwai ƙuri'un da ba hada su ba. Sune dalilin da ya kamata tribunal ta duba.
A halin da ake ciki dai, kotun ɗaukaka ƙarar za ta ci gaba da sauraron ɗimbin ƙararrakin zaɓe da ke gabanta, yayin da al'umma ke hankoron ganin yadda za ta kaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To an gaida Zainab Babaji, yanzu kuma sai shirin yanayi da muhalli. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne, albarka ne sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'allim. Kasashen Afirka da dama suna fuskantar matsalar kwararowar hamada, dalilin da yasa aka kafa ma'aikatar Great Green Wall wacce take kula da dasa itatuwa da za su zama shingaye da zimmar magance kwararowar hamada. Wata dabarar da wannan hukuma take yi shine zakulo matasa da suke da ra'ayin kare muhalli a matsayin jakadun wannan hukuma ta Great Green Wall. Dr. Fatima Aliyu Magaji ta kasance ɗaya daga cikin waɗannan matasa, kuma ta yi bayani kan yadda ta zama ɗaya daga cikin jakadun wannan hukuma da kuma irin ayyukan da suke aiwatarwa.
Harkan muhalli muna yin abubuwan da suka danganci harkan datti haka da bola, muna wayar da kai kuma muna kwashe rassu, muna zuwa makarantun mu muna koyawa yara how to start doing this early,
yadda za su fara kula da muhallin su.
So daga nan sai aka zaɓe mu mu biyu zuwa wani tafiya da za a yi na matasa daga cikin garuruwan da ke dangance da Great Green Wall ɗin kenan.
Kasashe ba Najeriya kawai ba.
Ba Najeriya kawai ba, akwai Senegal, Mauritania, Mali, Ethiopia, Eritrea, da dai haka na zuwa da Djibouti. Kasashe dai ta daya, matasa biyu da kowane gari da kuma supervisors din su. Wayannan kasashe guda 11 su ne ake ce Great Green Wall countries da ke cikin Afirka.
Wato ma'ana kasashen da suke da hadarin kwararowar hamada.
Yawwa, da hamada da kuma fari da kuma wato abin da ake ce land degradation, na da matsaloli iri ɗaya. Wayannan kasashen su ne Sahel da Sahara.
Zan so ki dan yi mana ƙarin haske a game da waɗannan matsaloli da kika ambato. Na farko kin yi magana akan fari, sannan kin yi magana akan
kwararowar hamada da zaizayewar ƙasa a takaice dai?
Wasu ƙasashe suna fama da sauyin yanayi akan wutar daji, wasu ƙasashe kuma da suna fama da zafi like heat waves, wasu ƙasashe kuma suna fama da ruwa kamar yanzu a cikin kudun Nigeria like suna fama da ambaliya haka sosai. Kuma a cikin Nigeria muna fama da ambaliya amma matsalolin da sun fi yawa akan harkar hamada da fari da zaizayar ƙasa shi muka fama da shi, ba mu kaɗai ke fama da waɗannan matsalolin ba, so ƙasashen mu 11 ko yanzu Somalia ta shiga sun zama 12, akwai sauran amma ba su shiga ba tukuna, waɗanda da ke ciki yanzu su ne suka zo suka haɗa kai akan cewa za su tsayar da kwararowar hamada da sauran matsalolin da suke danganci sauyin yanayi.
Ita kuma Dr. Rose Maxwell Gidaru ta hukumar kere-kere da fasaha a Nigeria, wato NABD, ta yi bayani a kan jikin da hukumar take na yunkurin samar da wani nau'in masara mai jure mummunar yanayi kamar fari da kuma kwari da ake kira tela.
A wannan gwaji na ƙarshen da aka yi sai muka ga gaskiya abun ya yi kyau, wannan ƙwayar halittar da aka sama wannan masaran ta yi aiki domin mun ga ƙwari sun yi ma wannan damage wannan masara na gida noma, in kin ganta ganyen ma gaba ɗaya susa sun cinye, wanda ba inganta ba sun cinye, wanda kuma an inganta ita ce wanda kenan muka kawo wannan sabon masara kenan. Wannan gwaji ne kawai ai, amma idan an ba da umarni akan cewa cigaba za a iya a ba manoma su fara noma, za a iya shiga da ita kasuwa, ai wannan kowane jiha zai iya saya, kowane manomi zai iya saya duk inda kake, manoma su kwantar da hankalin su masaran ba su da illa, za ta ba da amfanin gona su da yi amfani da ita idan ta fito.
Shi ma ƙaramin ministan hukumar ta kere-kere da fasaha ta Najeriya Profesa Abdullahi Mustafa ya shaida cewa nesa ta zo kusa domin
ita wannan masara insha Allahu daga nan zuwa ƙarshen shekara za a sake ta jama'a su yi amfani da ita. Dama akan yi goje-goje kala-kala kafin a fito jama'a da ita su yi amfani. Wannan shine guji na ƙarshe, kuma alhamdulillah guji yayi kyau, sakamako yayi kyau, wannan jama'a kawai su jiraci a sake shi. Na tabbata wannan zai juya akalar samar da abinci a wannan ƙasa tamu, zai juya akalar samar da ingantattun sinadarai da ake bukata a jikin dan adam. Kuma insha Allahu ita masarar ana amfani ita wajen abincin kaji ne, abincin dabbobi ne, abincin mutane ne, gashi nan kala-kala. To samai yadda za a samu ta bangaren ma'aikata da za su samu aikin yi, ta bangaren kudaden shiga da za su shiga aljihun mutane, ba abu ne karami ba. To wannan shine abin alfaharinmu, kuma wannan ya zo daidai da abin da shi shugaban kasa yake kokarin yi a tabbatar an sami abinci a wannan kasa tamu.
Mai sauraro, a nan ne kuma za mu ja bunki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya mana aron rai zuwa makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, Dr. Fatima Aliyu Magaji, Dr. Rose Maxwell Gidado da Farfesa Abdullahi Mustapha, sai ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Halima Abdulrauf da kuma Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azz nake mana fatar alkhairi. Madalla, to yanzu kafin mu yi sallama ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice.
To a takaicen, ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso birnin Washington jiya Alhamis don ganawa da manyan jami'an gwamnatin Amurka kan wasu batutuwa na bai daya da kuma tsaro. A gabanin yiwuwar wata ganawar kuma tsakanin shugabannin kasashen na Amurka da China a watan gobe. Majalisar Dinkin Duniya za ta kaddamar da wani tsari wanda zai taimaka wajen kula da haɗura da kuma alfanun da ke tattare da amfani da fasahar lataruni mai tunani na AI. Jiya Alhamis, Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kaddamar da wani kwamitin bayar da shawara mai mambobi 39 da ya haɗa da manyan shugabannin kamfanonin fasahar lataruni da jami'an gwamnati da kuma ma'abuta ilimi daga ƙasashe daban-daban na nahiyoyi wato 6. Kwamitin zai ba da shawarwari na sharar fage kan yadda za a tafi da harkokin lataruni mai tunani na AI zuwa ƙarshen shekara. sannan zai gabatar da shawarwari na ƙarshe kafin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na watan Satumban baɗi.
Sauraro, iya shirin namu kenan na Hantsin yau Juma'a 27 ga watan Oktoba 2023. Sai kuma zuwa can an jima da la'asariyarku. Ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da ma wacce ta kula mana da na'ura Kila. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ma'assalam.